أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna godiya Allah da ya sake hada mu a wannan masallaci, masallacin galadanci a Birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi 2 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 1-2 ga watan 3 a shekara ta 2025 na lissafin miladiya. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. Faɗin Allah maɗaukaki, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima. Nan ne ko? Yawwa, muna karanta abinda Malam Abdulrahman ya ambata sharhin wannan aya. Mun tsaya inda yake cewa wa fil ayatil ukhra, bayan ya faɗi cewa yukhbiru ta'ala annahu anzala ala abdihi wa rasulihi alkitaba bil haqq, Allah yana bamu labari ne a waɗannan ayoyi cewa ya saukar da littafinsa ga bawansa kuma manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, ya saukar da shi da gaskiya. Ai, mahfudan fi inzalihi min ash-shayatin, Allah ya kiyaye shi a wajen saukar da shi din, ya tsare shi daga shaytanu. An yatatarraqa ilayhi minhum batilu, Allah ya tsare shi daga a ce wani daga cikin su ya jefa wani abin da yake barna ne ko ƙarya ne a ciki. Bal nazala bil haqqi, ya sauka da gaskiya. Wa mushtamilan aidan ala al haqqi, kuma sannan ya kunshi gaskiya. Shine an muka magana jiya akan cewa wannan bil haqqin, ma'anarta ta farko shine tabbace ba kokonto alqur'ani daga Allah yake. Ma'ana ta biyu shine abin da yake cikin alqur'ani gaskiya ne. Ta bangaren labari a gaskata wujuban, ta bangaren kuma hukunci a yi da'a gare shi domin babu abin da ya kai shi adalci. To bayan nan shine malam yake cewa kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sai kuma yace wa fil ayati al-ukhra, a wata ayat daban Allah maɗaukaki yana cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, Allah ya saukar da wannan Qur'ani ne gare ka. Allah yake faɗi cewa mun saukar da wannan Al-Qur'ani gare ka ya Rasulullah, shine abin da ake nufi da azzikir. Yawwa, lafazin azzikir ya ce bi ma'ana alquran nafsihi, kisa an aka ce mutum ya aikata zikiri ko karatun alqurani yayi, fa innahu yasduqu alayhi annahu dhikr. Yawwa, bal min afdal alazkar karanta alqurani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi. Lamun innam ta ta'lili ce, mun saukar maka dan ka bayyana wa mutane. Ashe maqsudun saukar da alqurani dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi wannan bayani, ya gaya wa mutane ga abin da Allah ya ce, ya karanta nassin aji daga gurinsa, kuma sannan yayi sharhi yadda za a fahimce shi. Sannan yace fa yahtamilu anna hadhihi al-ayata, zai yiwu abinda ake nufi wannan ayar, fil hukmi bainan nasi fi masailin niza'i wal ikhtilaf, cewa abinda ake ishara zuwa gare shi shine hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tsakanin mutane a mas'aloli da suka sassaba akai, duk inda aka samu wani sabani, wani ya faɗi wani abu, wani kuma ya faɗi wani abin daban, a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya warware shi. Shi yasa ai a can baya mun karanta a shekarar da ta gabata faɗin Allah da yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, kuma da shi zuwa ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam. Kuma kun ga wannan tabbace yana nufin lokacin da yake da rai a je wurinsa, kuma abin da yake ƙara tabbatar da cewa in ba shi da rai to a koma zuwa ga maganganunsa shine tun yana da rai din Allah cewa a koma zuwa ga Allah, kuma babu wani wanda ya taba zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi nuna min inda Allah yake, gashi mun yi sabani, ace sun san abin da ake nufi a koma zuwa ga alqur'ani. An bin jonna babu wani da ya taba zuwa ya ce ya rasulullahi akai ni gun Allah zan tambaye shi saboda mun yi sabani da makociya akan kaza. An taba yin haka? Ba taba yi. Dan haka almuradu bi farudduhu ila Allah shine arruju'u ila alqur'an, lannahu kalamullah. Ashe kenan tilas ya zama inda tanazu'i, in an yi sabani sai a koma da aka ce ilal rasuli, me ake nufi? A koma zuwa ga sunnarsa. Shi yasa kuka ga bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in wani abu ya faru tsakanin sahabbai ba lalle ko na sabani ba, wani wanda zai aikata wani abu a tambaye shi dalili, ko wani a tambaye shi an zo kan wata matsala sai a ce wane ne a cikin ku ya san wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala, wanda yake da shi sai daga hannu ya ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Wannan shine mene? Arruju'u ko arraddu ila ar-rasul, a koma zuwa ga sunnarsa, saboda sunnar ba ta taba bata ba, ba a taba neman sunnar an rasa ta ba. A kullum in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai, maganar da yayi wa sahabbai ita ce wannan sunna ne. Kuma sannan za mu ga a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makaranta ce nizamiya haka yake da ita da aji kaza ba, makaranta ce ta rayuwa baki daya. A ko ina yake hadisi yake bayarwa, ba wai ana nufin maqsudin yana zama ce kaza da kaza ku rubuta abu kaza, a'a, zancensa yake ordinary a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a matsayinsa na shugaba duk abin da yayi su suna kiyayewa a majalisi ko a kasuwa, in sun raka shi tunda yana zuwa kasuwa sallallahu alaihi wasallam, ko a wurin yaki, ko a cikin masallacin, ko a cikin unguwa ya je ya duba wani abu, suna tafe da shi duk abin da suka gani. Shi yasa za su hakaito mana irin magana sai yadda yake magana, su hakaito mana yadda gashinsa yake, su hakaito mana yadda fuskarsa take, irin tsawon hancinsa, fadin kirjinsa, ba abin da aka bari ba a faɗa mana. Kuma a komai ba an faɗa ne kawai don ado ba, a don mu ɗau izina, saboda rayuwarsa da rayuwar wannan addinin ba sa rabuwa. shine madubin da za a kalla ai koyi da shi abin da yazo yace ayi shine addini abin da ya hana har tashin kiyama ba zai zama halal ba dan haka ashe kenan sanin sa ina cikin makasudi a musulunci dole ne a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakhsan da kuma abin da yake alaka da shi ta wajen magana da fi'ili da sauransu ana fahimta insha Allah zan zo mu karanta wasu wurare da zasu karfafa wannan zance da muke yawa fi masailin niza'i wal ikhtilaf wa tilka yace to wannan ayar tana magana ne akan a rabe tsakanin likici da ya auku a matsalolin da aka yi sabani wa tilka ita kuma waccan ayar wacce yake nufi a nan masu littafi nake tambaya tun farko ma da yace fa yahtamilu anna hadhihi al-aya wacce yake nufi wa anzalna ilayka adh-dhikra yawwa wanda muke tattaunawa akan ta yawwa ayar suratul nisa'i a wanda ya kawo kai wata ba ita ba wannan da muke zance inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas shi yake nufi ma'ana hadhihi al-aya yana magana ne akan ayar da muke tattaunawa akan ta tilka din kuma yana nufin wannan da ya kawo wa anzalna ilayka adh-dhikra an fahimta yawa to sai ce fa yahtamilu anna hadhihi al-aya fil hukmi bainan nas fi masail an-niza'i wal ikhtilaf wa tilka waccan kuma da muka kawo muku daga suratul nahl ita yake nufi وَتِلْكَ فِي تَبْيِينِ جَمِيعِ الدِّينِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ tana magana ne akan dukkanin addini baki ɗayan sa masalolin ilimi da aqida da kuma masalolin aiki shine abin da ke nufi da usulihi wa furu'ihi wa yahtamilu kai zai iya zayuwa ma annal ayataini kilayhima ma'anahuma wahid zai yiwu ma mu iya cewa ma'ayoyin nan guda biyu dukkaninsu ma'anarsu ɗaya wacce da wacce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah da kuma fadin wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin nas ma nuzila ilayhim zaka ita duk ma'anarsu ana fahimta yawa in kuma ka tashi warewa zaka ce waccan tana maganar matsalolin sabani ita wadda muke kanta a wannan suratul nisa'i wato aya ta 105 ana magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabe tsakanin waɗanda suka saba a matsalolin da aka yi sabani ita kuma waccan ta yi magana akan usulin addini da furu'in sa asalin addinin ta kowanne bangare in kuma ka fassara su kowanne ma ya shiga ciki in ka hada su an gane zancen insha Allah sai ya ce fayakunu alhukmu bainan nasi huna sai ya zama hukunci tsakanin mutane da aka ambata anan yashmalu alhukma bainahum fid dima'i wal a'rad hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a tsakanin mutane a bangaren jini isasi da diya da makamantan wannan wal a'rad da kuma abin da ya shafi mutuncin mutane wal amwali da kuma dukiyoyi wasa'ir alhuquqi akuma sauran abubuwan da ya shafi haƙoƙi na dan adam wa fil aqaidi hakanan ababin aqida ya bayyana wa mutane Allah da sunayen Allah siffofin Allah waɗanda suka zo yayi bayanin istihqaqin Allah cancanta sawajibi a bauta masa sune masail aqida wa fi jami'i masail alahkami hakanan kuma dukkanin masaloli na hukunce-hukunce da yake magana akan halal da haram wa qawluhu fadin sa da yace bima araka Allah kai hukunci tsakanin su da abinda Allah ya nuna maka almiskaci nan abinda Allah yayi masa wahayin sa ma'ana yayi hukunci da alqur'ani saboda an ce ma araka Allah zai iya daukar waɗannan ma'anoni guda biyu da abinda Allah yayi masa wahayi shine ya nuna masa da kuma abinda Allah ya kimsa masa na nasa tunanin wanda zai ambata ma'ana kenan da alqur'ani da kuma abinda ba alqur'ani ba na ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi tunda ai ya faɗa a cikin hadisi inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi. Ashe ba iya qur'ani aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Wannan mun sha magana akan wannan. An bashi qur'ani, an kuma bashi wani abin tamkar alqur'ani, shine me, shine hadisi da hikimar da yake magana da ita. Shi yasa har yake fadi a wannan hadisi cewa za ku zo daga ƙarshen zamani ku ga wani mutum ya ci ya ƙoshi ya zauna akan kujerarsa ta mulki ko ta iko, yana cewa abinda muka gani a littafin Allah shi za mu ɗauka, abinda kuma ba shi ba ba ruwanmu da shi. Sai ce to ku gaya masa ko waye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya halatta ko ya haramta, kamar abinda Allah ya halatta ne ko ya haramta. Shikenan dole a yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda wajibi ne a yi aiki da alqur'ani, domin hadisan ba su saba wa alqur'ani. Ana fahimtar abu? Wata magana mai kyau na so mu bi kanta mu fa'idanta, mu ji tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fassarar alqur'ani ko bai yi ba? Yayi. Kuma yana daga cikin abin da yake wajibi mutum ya duba irin waɗannan abubuwa, ba dan Allah ya fitini ya jarrabi mutane da fitinar wasu karkatattu ba a zamanin yanzu wanda jahilcinsu ya wuce iyaka, kuma sun samu mutane jahilci ya mamaye musu tunani. Ba dan haka ba, a tarihi na musulunci kakaf banda waɗannan ƴan shekarun ba a samu wanda yake irin wannan zance cewa Qur'ani shi kadai za a aiki da shi banda hadisai. Tun da duniya ta taho babu wanda ya faɗa sai a wannan shekarun na yanzu, daga lokacin da Ingila ta yi mulkin mallaka a India ko Indo-Pak, tsohuwar Pakistan da India wadda da ƙasa ɗaya ce, daga baya Pakistan ta ware ƙasa daban. A nan aka fara zar'in wannan fitinar, aka ƙirƙiri wata ƙungiya mai suna ƴan Qur'aniyun, suke kiran kansu haka. Yanzu suna nan a ko'ina da yawa, a wurare daban-daban, ƙauyuka ga jahilci, kuma sai a ɗora musu wannan abun saboda wata manufa da aka kintsa domin yaƙar addinin musulunci. Addinin musulunci, kamar da kullum muke faɗi, ba zai taɓa yiwuwa ba babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukaki yana cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yake hana shi lokacin da ake masa wahayi da mala'ika Jibril zai zo yi masa wahayi, sai aka hana shi a lokacin da ake fada masa kuma ya rika maimaitawa. Aka ce a ka saurara, kawai ka saurari mala'ika Jibril, kar kai gaggawa. Shine la tuharrik bihi aybil qur'ani lisanaka lita'jala bihi, dan ka gaggauta rike shi da hadisi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, tara shi aikin mu ne, inji Allah, wajibin mu ne, mu ne masu tara shi mu kiyaye. Wa qur'anahu, da karatunsa, shine qur'an. Asalin qur'ani dama al-miqra, abinda ake karantawa, shine ash-shay'ul maqru. To Allah madauki yake gaya masa shi kansa karatun, koyansa, duk aikin mu ne mu koya maka, shine abinda yake faɗi. Sai ce fa idza qara'nahu, in mun karanta shi, fattabi' qur'anahu, to kabi karatun. Ana fahimta? Kabi ka koya yadda ake koya maka. Thumma inna alaina bayana, sannan kuma bayanin me ake nufi duk akan mu yake za a gaya maka. Kun ga ashe Allah madaukaki ya yi masa bayani. Yanzu ku gane, akwai Qur'anin, akwai kuma me, bayanin Qur'ani. Qur'anin shine wannan da sahabbai suka rubuta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma ya ji daga bakin Jibril. An fahimta? Mala'ika Jibril. kuma aka zo aka tattara shi wuri guda daga baya kuma an fara an rubuta shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi daban shine Qur'an sannan kuma akwai bayanin sa wannan ayar a cikin ta Allah madaukaki ya bambanta akwai al-maqru'u shine al-Qur'ani akwai kuma bayanul maqru'i kuma Allah ya faɗa a wannan ayar cewa ya bada shi ko ba gane ba dan haka ashe abu biyu muke nema daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda wannan aya take nuna ana fahimta duk daƙiƙancin mutum dole yadda anan abu biyu ake zance al-maqru wa bayanul maqru haka ne da shi abin da ake karantawa wato al-Qur'ani da kuma bayanin al-Qur'ani to al-Qur'ani dai gashi nan duk akan mutane an haddace al-ramumi miliyoyi sun haddace shi to ina bayanin al-Qur'ani Allah a wannan ayar ya ce yayi shi tun da yace thumma inna alaina bayana la yutasawwar anna Allah aghfalahu bima ba'd ba zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam madaukaki yayi watsi da lamarin bai koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin al-Qur'ani don haka a ina yake yana cikin ilimin da Allah ya kimsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fada wa sahabbai sahabban suka rikodin suka rubuta yana ina yanzu yana cikin littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dole ne addinin nan sai an hada da Qur'ani da kuma me hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba addinin ba zai yiwu ba Ibn Abbas ya fassara wannan yake cewa fi qawlihi thumma inna alaina bayana ay tabyin halalihi wa harami bayanin halal dinsa da haram zamu bayyana wa qad thabata anna jibril kana yanzilu ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan yazo hadisi ingantacce cewa mala'ika jibril yana zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a watan ramadan fayatadarasani al-qur'an fi mudarasa me ma'anan mudarasa koyar da juna ko muraja'a ana karantawa tare ɗaya yana bayyana wa ɗaya an fahimta mala'ika jibril shi ya ɗauko wahayin da ba na cikin alƙur'anin ba bayan ya saukar masa alƙur'ani an gane to in ramadan ya zo kuma sai ya zo a ɗauko wannan ƙur'anin ana fahimta wanda duk yana kansu tun ran da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe wannan hana shi da aka yi na gaggawar ƙoƙarin faɗa abinda ake umartarsa da shi shine ya yi kawai ya saurari mala'ika jibril daga mala'ika jibril ya rufe bakinsa ya gama magana ya isar da wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe bakinsa to abinda ya faɗa ɗin nan haka zai faɗe shi haka ba zama ake a cusa hadda ba Allah madauki ya ajiye abin a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga ashe alqur'anin yana nan cinci zuwan da mala'ika jibril yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan su yi mudarasa sai wannan ayoyin ne ake maimaita su sai a yi bayanin ma'anarsu an gane shine mudarasa dan an ce darasi daban yake da mujarradin qira'a kuma darasin akai amfani da shi a wannan hadisin ba a ce mujarradin qira'a ba inda qira'a ce maimaici ne kenan dan a haddace to ba shi bane ashe meye bayani ne na karatu mala'ika jibril yake bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni daga Allah ana fahimtar abu to ina wannan zancen yake shine dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ya ambata ya ga wa sahabbansa kuma har aka zo aka rubuta shi a cikin littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je sahih al-bukhari akwai kitab da ya samu suna kitabut tafsir kitabut tafsir nan zaka ga misali kuru-kuru na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara ayoyin Al-Qur'ani wuri kaza sai ya ce kaza ake nufi ga misalai nan wa indama nazala alaihi qawluhu subhanahu khudhil afwa yayin da Allah ya saukar da wannan aya khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin kun san wannan aya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hadha ya jibril me ake nufi da wannan ya jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mala'ika Jibril me ake nufi da wannan zancen khudhil afwa wa burbil urf wa a'rid 'anil jahili jumla uku ko ba wai larabcin ne ya boyewa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma menene me Allah yake nufi da wannan zubin zancen khudhil afwa rike afwa ba a fadi akan wa za a rike afwar ba ko khudhi fi'li ne na amri al afwa shine maf'ulun bihi an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike afwa ma'ana ya siffantu da siffar afwa ya rika yin afwa a aikace ana fahimtar zancen sannan wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake sananne shine abu mai kyau sannan wa a'rid 'anil jahilin ka kauda kanka daga jahilai wannan maganar ita kadai haka ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika Jibril me ake nufi qala sai mala'ika Jibril ya ce inna Allah ya'muruka an ta'fuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka ko wannan shine tafsirin wannan aya ana fahimta daga wa daga Allah to yanzu wannan tafsirin a ina yake yana cikin alqur'ani abinda ke cikin alqur'anin gundarin ayan ne khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahili amma shi wannan bayanin cewa inna Allah ya'muruka an ta'fuwa amman zalamaka kai afuwa ga wanda ya zalunce ka wa tu'tiya man haramaka wanda ya hana ka kai ka bashi wa tasila man qata'aka wanda ya yanke zumuncin ka kai ka sadar masa da zumunci inji Allah madaukaki yanzu kun ga wannan tafsirin idan ba a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka same shi haka ne ashe kenan ba zai yiwu a fahimci alqur'ani haka zuriyan dinsa ba tare da an hada da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda take cikin hadisi ana ganewa ba zai yiwu ba duk yadda kake da kokari shi yasa za ka yi mamaki ka samu mutum wanda ko larabci bai iya ba nasa larabcin da zai bayani a gane bai iya ba ga shugaban masu iya larabci ya an karanta masa wani abu ya tambayi ma'anarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi wani kuma ba ajiman can sahun baya a cikin ajimawa ya zo ya ce shi Qur'ani kadai zai aiki da shi kuma bai iya larabcin ba zai fahimci addini wannan ko zai bata kuma ya batar da mutane gashi ya hana manzon Allah yin tafsiri shi kuma yana yi ko ba gane ba sun ce a duk wannan littafan na hadisai ai watsi da su ba za a aiki da su ba kuma a ciki me a ciki bayanin ma'anar alqur'ani amma shi ya zo ya zauna gaban mutane da hausarsa yana fassara yana bayanin ma'ana abu biyu yake yi da tarjuma da kuma tafsiri ko to amma ya ce kar a karanta na annabi amma shi a zo a saurari nasa har zai sa darasi a gabansa ya tsitsi ne wa littattafai na musulunci ya kuma zauna ya ɗauko alqur'ani me zai yi bayani zai yi dan inda baba inda da gaske abin da yake so shine a ɗau iya qur'ani to sai ya zaunar da mutane kawai a karanta a tashi kar ya ce wa mutane uffa haka ne kuma Allah ya kyauta to sannan Allah madaukaki yana fadi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wannan aya da muka tattauna yanzu akan ta ta suratul nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an al-miqdam ibn ma'ad yakrib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala innani utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu shine hadisin na fada dasu ala yushiku rajulun shab'ana muttaki'un ala arikati yaqul alaykum bi hadha alquran فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه على لا يحل لكم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السباء ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها أزوى كرشان حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي شوى هنا حديثي ني ديكي ما لم يسن تبتد شي حديثي ني إنغن تتشي أنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي شوى يشوى ألا إنني أوتيت الكتاب أنباني للتافي ما هي للتافي لنا؟ القرآن ومثله da kwatankwacin sa kwatankwaci ana nufin ta bangaren size ba lalle ya zama size ba ma'ana ta bangaren nauyi shi ma wajibi ai aiki da shi irin yadda wajibi ai aiki da alqur'ani kuma sannan ma ka iya cewa shi ma wahayi ne daga Allah ko utitu an bani inda daga gare shi kawai yake ba za a ce utitu ba ajin an bashi ayoyin an bashi kuma fahimul ayat dan yi bayani shine yace ya kusa ku samu wani mutumi zai zo ga sunan da yawa shaba'ana ya koshi muttaki'un ala arikatihi ya nuna akan karagarsa ko kan shimfidarsa ta mulki ta shugabanci ko ta karatu da makamancin wani ya kulu za ku ji shi yana cewa alaikum bi hadzal qur'an ina horanku da ku bi wannan qur'an فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه أبنك كسامو نحلال أشكيك حلتا أبنك كسامو كما أشكيك نحرمك حرمتا سيسي دقا يو بي حلتا با أتنا من جاكي أنغاني تنا من جاكي أقوي إن داك هناش أشكيك القرآن هني شو أكرأتي تو النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا kuma tunda musulmi suke sun tafi akan cewa jaki cin naman sa haramun daga ina aka samu daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala kulli dhinabin min as-sibai haka nan din me akai abin nan me farce me farata daga cikin namun daji wanda suke cin yan uwan su ko suke cin nama ko suke cin wasu dabbobi su ci danyen nama su ma an hana a ci su su zaki da sauransu ana fahimta sai ce wala luqatu muahad haka nan tsintuwa ta muahad wanda aka yarjejeniya da shi mai zaman wato kafirin amana da aka yarjejeniya za a zauna da shi lafiya illa an yastaghni anha to in yadda wani abu ka tsinta ba ruwanka da shi ka je kai cige a mayar masa kayan sa sai idan shi din istaghna anha shine illa an yastaghni anha sahibuha hadda zuwa karshen hadisi wannan hadisin me yake nuna mana cewa an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abun ba qur'ani bane amma kamar alqur'ani shine wajen bayanin fahimtar alqur'ani me ake nufi da shi kuma shine hadisan sa sallallahu alaihi wasallam ibn al-mubarak ya ruwaito daga imran ibn husayn hadisin imran ibn husayn annahu qala li rajulin ya duba wani mutum wataran ya tambaye shi yake cewa innaka rajulun ahmaq kai wawa ne inji sahabi yake gaya wa wani mutum daga cikin tabi'ai yace innaka rajulun ahmaq kai wawa ne atajidu dhuhra fi kitabillahi arba'an ka samu sallar azhar raka'a hudu a cikin alqur'ani imran ibn husayn ya tambaye shi in ka duba qur'ani zaka samu sallar azhar raka'a hudu wa zai kawo mana aya a cikin alqur'ani da ta bayyana mana sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar magriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu sallar asubahi raka'a biyu akwai aya ashe in kuwa babu sai a hadisi to duk wanda ya kareta hadisi daga yau sai ya daina sallolin nan masu wannan raka'o'in guda 17 akwai nuru dadde da yayi zagaye zagayen sa yana dauko wasu wurare wai lissafa abu guda 17 za ko sunan garuruwa kake so ka hada guda 17 da aka fada an fadi kaza an fadi kaza an fadi kaza da sunan kabilu ko da aka aika musu manzanni suka kareta an ka tara zaka iya hada 17 a nan irin abubuwan masu harafin ko namba 19 da suke kaddasa ta ne sai kaza kaza guda 19 ne to wani abu ma zaka iya samu wani zai iya samu 30 wani zai iya samu 27 kun ga shi wannan shirme ne ana fahimta daga ina aka samu adadin raka'o'in sallah dole daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu shi ana fahimta shi ne a cikin hadisi to shine ibn mubarak ya ruwaito nan daga imran ibn husayn yake tambayar sa la yajharu fiha bil qira'ati da kuma cewa ba a yin karatu a bayyane a sallar azhar wa zai samu mana wannan alqur'ani dangane da azhar din ka samu a cikin alqur'ani sallar azhar raka'a hudu ce kuma ana yin karatu a asirce wa zai samu wannan a cikin alqur'ani shine ku ga fahimtar sahabbai wani zai zo yana zance yanzu ya ce wani sahabi ba shi da fiqhu wallahi akwai takeici to gashi irin fahimtar da suka yi da hakan suka rude wannan mutumin da ya zo da wannan bid'ar cewa shi qur'ani kawai zai amfani da ita sai ce atajidu az-zuhra fi kitabillahi arba'an la yujharu fiha bil qira'ati zaka samu wannan a cikin alqur'ani raka'a hudu wanda ba'a karatu a bayyane thumma addada alayhi as-salata waz-zakata wa nahwa dhalika ya lissafa masa salloli baki daya kamar yace ka samu a cikin alqur'ani cewa sallal asr hudu ce magriba uku ce isha hudu ce asuba biyu ce kuma da azhar da al-asr ana asr ta karatu da magriba da isha da asuba ana yin karatu a bayyane ina wannan yake a cikin alqur'ani duk ya tambaye shi haka haka nan zakka idan tumaki ne in sun kai 40 in shanu ne in sun kai 30 in raquma ne in sun kai 5 a ina za a samu wannan a cikin alqur'ani akwai wa aqimus sala wa atuz zakah amma wannan detail din da bayani idan ba a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu su to kuma wannan shine ma'anar bayanin alqur'ani an gane shine tafsirin da aka kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yace inni innani utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an gane sannan yace thumma qala sai yace atajiduhu fi kitabillahi mufassara zaka samu wannan abun an fassara shi a cikin alqur'ani sai yace inna kitaballahi abhama hadha alqur'ani ya sanya wannan ya zama mubham ba a iya ganewa wa inna sunnata tufassiru hadha sai yace sunna ita za ta fassara maka wannan ayoyi wa aqimus sala wa atuz zakah an gane wannan shi yasa da mamaki idan ba a cikin al'umma marasa karatu ba ba inda wannan zancen zai shiga har ma ya zama shubuha har mutum ya dauka yana sauraro har ya zo ya fitini malamai ya jiyo shubuha ya taho wai hankalinsa ya tashi ya rasa amsa yana so a bashi amsa da jahilcinka ai an ce maka ka daina sauraron yan bid'a a kaki ko ba haka bane an gaya maka duk karkatacce kar ka dauki ilimin addini a wurinsa ka kyale shi amma ba za ka zo ka jiyo shubuha kuma ka zo hankalinka wai ya tashi kai ka tada hankalinka malaman sunna kullum suna faɗi mai bid'a yana ɗauke da shubuhohinsa zai rudi mutane da su to a daina sauraronsa ka je gun malami tsayayye akan sunna ya gaya maka menene ma'anar alqur'ani menene ma'anar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaka bautawa Allah cikin wannan shari'a wa ala zalika fa idza lam tajid tafsira ma nuridu min al-ayati fil qur'an fa alaina an nalja'a ila sunnati in mutum bai samu bayani tafsirin abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ba to ya koma sunna fa fiha a cikin sunna akwai bayanul mujmal wa tafsilihi wa tafsiluhu akwai bayanin abinda yake an dunkule shi a cikin alqur'ani to zaka samu walware shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misal bayanin rasul sallallahu alaihi wasallama li mawaqitis salah lokutan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne bayanin su musamman bayanin cewa hatta tasfarra shamsu ko lokacin da rana ta fara fatsi fatsi kaga wannan ai bayani ne na ka gane yaushe lokaci yake shiga wanda babu shi a cikin alkur'ani an gane abin liduluki shamsi shi ba karkatar rana da Allah madauki ya fada ai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani shi ma aka ƙara fahimta ana ganewa yawa sannan wa adaduha da adadin rak'o'i wa adadin raka'at da adadin salloli guda biyar da kuma adadin rak'o'i wa kayfiyatiha da kuma yadda ake yin ita sallar da ruku'u da dagowa daga ruku'u ko bayan an tsaya an yi karatu an yi ruku'u a dago sama a tsaya kyam har ya fadi hatta ta'tadila ko qa'iman hatta ta'tadila jalisan aw sa'idan duk wannan bayani ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yadda za a yi sallah da yadda za a tafi sallar ayi sujada hannu ne zai fara isa ko gwiwa ce za ta fara sauka duk waɗannan abubuwan ayi na aka same su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar musulmi tun daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in da haka suka yi addinin su Allah ya kyauta sai yanzu wani zai zo da ilim tasa kazamar fahimtar ya sa wa mutane shubuha cewa haka musulunci yake sannan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li maqadir az-zaka na farko ma bayanin al-amwal az-zakawiyya dukiyoyin da suka cancanci ai musu zakka da bangaren dabbobi da bangaren amfanin gona ko da kuma dukiya ma'ana da al-ain shine kudi wato da dinare da zurfa da azurfa da kuma abinda ake kimanta shi da su waɗannan kaman urudu tijara kayan sayarwa da suke cikin shago su ma yadda za a lissafa su kuma a fidda akai in sun kai nisabi sai kuma a fidda zakka duk wannan a ina ka samu a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayani manasikil hajji musamman kuma aikin haji da aikin haji idan ba abu hadisai ba ai ba zai yi ba ko ba ka bai yawa in aka ce mutum ya je yayi haji da iya qur'ani ayoyi da suka yi magana akan aikin haji guda nawa ne ba yawa ne da su ba to a ce iya su zaka dauka kai aikin haji gashi ko rana ɗaya zaka je ka dawo ko ba haka bane Allah ya kyauta to duk waɗannan in ba a koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a same su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ganni ina salla to su sahabbai sun rabauta sun ganje yana salla ko kuma sun haddace kuma sun gaya ma waɗanda basu zo ba waɗanda basu zo ba sun gaya ma waɗanda suke bayan su basu rayu tare da su ba da manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam ba sannan su ma waɗanda suka zo a bayan su basu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu ga sahabbai ba su ma an dauki hadisan nan duk an gaya musu al'umma ta hadu akan duk haka ake sallah dan sabanin fahimta na can da can kananan abubuwa ne ana ganewa amma duka source din kowa shine daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun dauka wai hadisan nan wasu mutane ne suka zauna kawai suka harhada suka jajjo na isnadi suka baza su a cikin littafi saboda ba su san ya aka tara hadisan ba to duk wannan ya ambata yace wa qala khudhu anni manasikakum haka nan zancen aikin haji yace ku riki aikin hajin ku daga wurina sannan alqur'ani yana tawdihin mushkil ay sunna kai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisai suna bayanin abin da yayi iskali ya rikice aka kasa gane shi yanzu ku duba hadisin wa min dalika tafsiruhu sallallahu alaihi wasallam lil khayt al abyad wal khayt al aswad ko akwai ga wannan hadisin wanda ga cikin sahabbai da ya ji wannan ya dauki zare baki da zare fari ya je sa karkashin fulan ko saboda ya fahimci al khaytin da ake nufi anan zare ya rasa yadda zai bai gane ba shine yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayyana masa inda Allah ke cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu bayad al nahari wa sawad al layl simple and easy hasken yini da kuma duhun dare shi ake nufi da khayt tunda wannan aya ita kanta a cikin ta akwai wannan bayani tunda yace hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al-khayt al-aswadi sai ce me min al-fajri a gani min al-fajri tun an a cikin ayar ma an kwatanta maka me ake nufi to kun ga anan zancen mu dai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara as-sawad wal-bayad ba nazare bane na gari ne na yanayi hasken gari da safe cikin yini da kuma duhun dare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara fadin Allah madauki wa iddu lahum mastata wa ta'nam wa iddu lahum mastata min quwwa faqad rawa muslim al-imam muslim ya ruwaito wa ghayruhu an uqbah ibn amir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa ala al-minbar yana kan minbari yana cewa wa iddu lahum mastata min quwwa sai ce ala innal quwwata ar-rami ala innal quwwata ar-rami ala innal quwwata ar-rami ya fada sau uku yace al-quwwa da aka fada a wannan aya ma'anarta iya harbi daka wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwati shine ku koyi harbi ku iya harbi kuma ku tara alatul abin had wato alatun mene ar-rami ku iya abinda ake yin ramiyun da shi shine me da mashi da kuma kibiya an fahimta to duk shi ake nufi kowa je ya koya ya kware kuma ku tattara wannan kaya ku tula su ku aje ku jira duk lokacin da yaki ya taso kowa ya koya kowa ya iya kuma ga kayan da za a amfani da su sai fassara wannan quwwa a ce abin kuma malami suka ce abinda ake nufi har yanzu da shi shine tattalin makami ba iya mashi ba kuma iya kibiya ba duk wani makami wannan fassara ce daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafsiri ko yawa sannan akwai taqsisul am hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taqsisin abin da yazo a tsari na umumi aka sashi in general term ko form sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware shi ya kebantar da shi da wani abu daga cikin taqsisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فهم العموم او صحابي suka fahimci abinda ake nufi da wannan zulmin din umumul zulmi ko ne yi o fa huwa ba'du fahima ba'du sahabati bi anna al murad biz zulmi al umum fa qalu wa ayyuna lam yadhlim nafsuhu wa ay askimu bai taba zalintar kansa ba fa khassasahu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi sai yace abinda ake nufi yace laysa bidhalika ba wannan ake nufi ba inna ma huwa shirku abinda ake nufi da zalunci anan shine shirka wannan menene tafsiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya ya bayyana wa mutane ana gane wannan shi ma har yake cewa alam tasma'u ma qala al-abdu as-salihu shine luqman inna ash-shirka la zulmun adhim ku ji abinda mutumin kirki Luqman ya ambata ba yake ga ma dansa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba ashe tunda an fassara shirka da zalunci a bakin Luqman to haka take nan ma ana nufin zaluncin shirka domin ko shirka shine zaluncin da fi kowanne zalunci zama zalunci ka dauki haƙin Allah ka bai wani wanda ba Allah ba ana fahimtar abin sannan na'am yawa wa minhu takhsisuhu sallallahu alaihi wasallam almuwarrith bighayri alanbiya ko almuwarrath na'am bighayri alanbiya nabi sallallahu alaihi wasallam yake banci abin da za a gada shine almuwarrath a bighayri alanbiya cewa banda annabawa a ciki yace nahnu ma'ashira alanbiya la nurathu laka kalmun kin ya dauko ayoyin gado na farkon suratul nisa'i ko da ƙarshe ya kawo su yace ai abinda ake nufi kowa ya shiga ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana banda annabawa su ba a gadan su duki abinan gadan dukiya ana fahimta sai dai ilimi da annabta ana fahimta yawa Allah madaukaki ya baiwa ƴaƴan annabawa annabta da ilimi irin nasu annabi sallallahu alaihi wasallam shine da yake shine annabin karshe manzo na karshe ba a gaje shi ba, don haka babu wani annabi bayansa, sannan kuma ba a gaji dukiyarsa ba. An fahimci wannan? Saboda wannan hadisi, la nuratu ma taraknahu sadaqa, abinda muka bari sadaqa ce. Wa fi hadisin akhar, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, annabawa ba su bar gadan wani abu na zinare ko azurfa ba. Wa innama warrasu al-ilma, abinda suka bari shine ilimi. Faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir, wanda ya samu ilimi to ya samu gwaggwaban rabo. Haka wannan magana take, ina jin ba ku manta ba cikin darussanmu na sunna da masu inkarin takwimai da kuke kiransa. Mun yi wannan abun can baya shekaru wajen uku, a wajen bayanin ayyuk alaƙar sunna wato hadisai alaƙar su da Alƙur'ani, wanda duk wannan abun yana cikin abin da muka tattauna a wancan lokaci. Da wasu dai misalai kuma akan wasu abubuwa ɗin, taqyidul mutlaq, abin da ya zo a sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade shi, kamar faɗin Allah maɗaukaki, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah id qayyadat bil yamin, abinda ake nufi aidi din dama. Wa qad ji'a ilayhi sallallahu alaihi wasallam bi sariqin fa amara bi qat'i yaminihi, sai ta yanke masa hannunsa na dama. Kuma sannan ya faɗi daga inda ake yanka, shi ma ya zo a hadisi, wuyan hannu ake yanka, ake gutsurewa ba dantse ba, kamar da Khawarijawa suka fahimta. Khawarijawa da suka kibbin fassarar sahabbai suka bi san zuciyarsu, sai suka ce duk barawo daga nan ake yanka, saboda in an ce hannu, to hannu shine tun daga kafada har zuwa yatsu. Su a fahimtarsu, inda sun yi amfani da harshen Larabci. A harshen Larabci akan kira dantse a matsayin mai hannu, tunda Allah ce waye a yanke hannu, aydiyahuma. Kunga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta fassara cewa iya wuyan hannu ake yankewa, ba duka wato dantse tun daga kafada ba. Kunga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi amfani ko bace ba? Dole ta yi. Haka ashe dole ne ba zai yi ai musulunci babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Haka nan a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin wasiya, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim, Sa'ad ibn Abi Waqqas qala maridtu 'am al-fath maradan ushfitu minhu 'ala al-maut, ko ashfaitu minhu 'ala al-maut, na yi wata rashin lafiya wadda har na kusa mutuwa. Fa atani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ni. Fa qultu ya rasulullah li malun katir, inna li malan katiran, ina da dukiya mai yawa. Wa laysa yarithuni illa ibnati, afa usi bi mali kullihi, banda ya daya ba ni kowa, na baiwa ɗan nantawa dukiyata baki daya, in yi wasiya kai ga wasu gaba daya a dauki dukiyar nan gaba dayanta a bada ita kyauta. Qala la, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a, qultu fa thuluthai mali, kashi biyu bisa uku fa. Qala la, qultu fashatru rabi fa. Qala athuluth, sai ce la, qultu fathuluth, yace thuluthi fa shine kashi daya cikin uku. Qala athuluth wa thuluthu kathir, shi ma thuluth din yana da yawa. Innaka antada'a warathataka ajniya khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas, kabar ƴaƴanka da wani abu na dukiya yafi a ce kabar su suna bara agun mutane. Ana fahimta? Kun ga wannan menene tafsiri ne na wasiya, cewa tana tsayawa a me thuluthi, kar ta wuce thuluthi. Yanzu in wani yazo yace shi Qur'ani ko zai amfani da shi, ba zai amfani da hadisai ba, to babu qaidin thuluthi, kawai zai dauki ya dauka dukiyar ma gaba daya ya bayar, saboda bai aiki da wannan hadisi na wasiya ba. Ana fahimta? Yawwa, wasiya fa kun sani daban, waƙafi shi kuma daban. Yawwa, wasiya shine kace in na mutu ayi kaza ayi kaza. Ana fahimta? Shi ko waƙafi mutum zai iya yinsa tun yana da rai, kuma ya fara aiki tun yana da rai. Ana gane wannan? To zancen dai yana da yawa, sannan kuma akwai abubuwan da hadisai ne za su zo kuma suna ƙarfafar abin da ya zo a cikin Alƙur'ani. Dole ne mu kyale wannan saboda lokaci kada ya cinye. Ba mu bi a mukammala wannan inda muka tsaya ko lokacin yayi mun bi biyar ne kuke yi ne ba inda zamu to mu karasa wannan gefan yace fa yahtamilu anna hadhihi al-ayata fi al-hukmi bayna an-nasi fi masail an-niza'i wal-ikhtilafi wa tilka fi tabyin jami'i ad-din wa usulihi wa furu'i wa yahtamilu anna al-ayataini kilayhim ajib mun karanta wannan ko yawa yawa wa qawluhu fadin sa da yace bima araka Allah ko bima araka Allah ai la bi hawaka ba da san zuciyarka ba kun ga dama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk waɗannan ayoyin suna karfafar cewa lalle wajibi ai aiki da sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallama anan Allah madauki a qur'ani a wannan ayar ya ammama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in huwa ai kullu ma yatafawwahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min wahyun yuha hususan sai in huwa ai shi alqur'ani ba wani abu ne illa wahyun yuha to ai wannan tahsilun hasil ne in kace alqur'ani wahayi ne ake masa ko ba ka bane ai dama wahayin ne daka abinda ba wahayin bane ake shigar da shi cikin wahayi shine umumi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk zancensa ba san zuciya ba ne wallahi da mamaki ga mutum ya ce yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ko a kawo masa maganar annabi ya ce bai yarda da ita ba shi qur'ani zai bi Allah zai sauki sai sabu mun kana tunani akan wannan abu dole ka yawo ka dawo ka ce kai gaskiya akwai jahilci a cikin lamarin akwai jahilci da kuma son zuciya da neman duniya Allah ya shirye su kamar da muka yi alkawari insha Allah yana cikin abubuwan da zamu koma kansu bayan Ramadan insha Allah a lokacin da muke talicini yace la bi hawaka bal bima allamaka Allah wa alhamak ngani da abin zaka yi aiki ne da abin da Allah ya ilmantar da kai kuma ya kimsa maka shine alhamak abin da ya bashi na ilhama ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa fi hadha dalilun ala ismatihi wannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi shine isma hususan musamman abin wajen tablighi Allah ya tsare shi ba zai faɗi abu ya isar da shi ga mutane kuma ya zama wannan abun ba daidai bane babu shi ina ne fima yuballighu anillah cikin abin da yake isarwa daga Allah min jami'il ahkami wa ghayriha daga dukkan hukunce hukunce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar to gaskiya ya isar babu wanda ya cusa wani abu a ciki babu wani shedani babu wani aljani da ya shigo da wani zance nasa a cikin alkur'ani duk Allah ya rere abin ya kade shi ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin abin da zai isarwa mutane wa annahu yushtaratu fil hakami duk wanda aka dauke shi ya zama alkali to wajibinsa yayi al-ilm wal adl ya zama yana da ilimi yana da adalci da ilimi da adalci tilas sai da su a alkalanci ko tunda yace liqaulihi saboda fadin sa da yace bima araka Allah kai hukunci da abin da Allah ya nuna maka ya ilmantar da kai wa lam yaqul bima ra'aita ba cewa yayi da abin da kai ka gani ba inda an bar shi yayi da ra'ayinsa da sai a shiru duk da cewa fa shi ra'ayin nasa kin tsatsi ne an banja yawa amma duk da haka saboda tabbatar da tsarkin abin da aka bashi sai Allah ya ce bima araka Allah da abin da Allah ne ya nuna maka shi ya ilmantar da kai ya kimsa maka fahimtarsa Allahu akbar sai an karanta alqur'ani da tadabburi ake gane alqur'ani to mu tsaya inda yace warattaba aidan alhukm bainan nas ala ma'rifati alkitab sannan kuma ya jeranta cewa hukunci tsakanin mutane ya zama cewa an gina shi akan sanin littafi haka a san qur'ani a san kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su za a fahimci addini da su ne za a iya yin musulunci yadda Allah yake so a yi shi ba yadda san zuciyar wani yake so ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.